a waje ina kusa da kai ina kallon ka, in dare yayi ka shiga wajen iyali ba yadda zan ganka, idan na koma na kwanta sai bakin ciki da damuwa ya shiga zuciyata, in ta mirgina akan gado in gagara bacci in yi ta kuka saboda babu yadda za a in ganka, ina so in ganka ya Rasulullah. Yadda ya Rasulullah yau ina zaune sai na tuna akwai ran da kiyama za ta tsaya, ranar da Allah zai baka babban matsayi a cikin aljanna, a wannan rana a ranar ne za ka ga matsayinka, duniya za ta ga matsayinka. Wataƙila ina so in zo kusa da kai ya Rasulullah, amma ban kai in zo kusa da kai ba ya Rasulullah, dan me ba zan fara kuka ba ya ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga wani yana kuka yana zubar da hawaye saboda yana tunanin wataƙila ya gagara ganin annabi a ranar tashin alƙiyama, duk da cewa ya gan shi a duniya. Kai da baka gan shi a duniya ba, ashe ba kai ne ka fitantar da kai kuka ka zubar da hawaye ba, nan take sai ga mala'ika Jibril ya zo da ayoyi guda biyu da dumi-dumin su ko hucewa ba su yi ba. Allah ya ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin wa as-siddiqin wa shuhada.
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
sai ga aya ta sauka da dumi-duminta, Allah ya ce duk wanda ya biyayya ga Allah ya yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to waɗannan suna tare da annabawa ranar tashin alƙiyama, suna tare da annabawa fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin, suna tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima a kansu daga annabawa, was-siddiqina da siddiqai, was-shuhada'i da shahidai, was-salihin da sauran nagartattun bayi. A lokacin ne Sauban ya samu nutsuwa a cikin zuciyarsa. Wannan sahabi Sauban ya ce muna tare da masoyina sallallahu alaihi wasallam, da kullena na ji annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa bainal abdi wa bainal kufri wal iman as-salah faman tarakaha faqad ashraka. Yace da kullena na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tsakanin bawa da kafirci ko imani shine sallah, duk wanda ya bar sallah to ya zama mushriki zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi na hudu shine hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana akan sallah, yake cewa man hafaza alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyama wa man lam yuhafiz alaiha lam takun lahu nura wala burhana wala najata wa kana yawmal qiyamati ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa ubay ibn kalab. Hadisi ne ingantacce, hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan sallah duk wanda ya kiyaye ta, duk wanda ya tsare ta, duk wanda ya lura da ita to zata zame masa haske, zata zame masa tsira, zata zame masa hujjar tafiya aljanna ranar tashin alkiyama. Duk wanda bai tsare ta ba, ba za ta zama masa haske ba, ba za ta zama masa hujja ba, ba za ta zama masa dalili ba, ba za ta zama masa tsila ba. Kuma idan kiyama ta tsaya zai tashi tare da Karuna da Fir'auna da Hamana da Ubay ibn Kalab. Malamai suka ce abubuwan da suke shagaltar da mutum daga sallah, idan dukiyarka ce ta shagaltar da kai daga sallah, kai babban alhaji ne, ana hada-hadar dukiya, ana ciniki, ana gudanar da abubuwa, arziki ya wadata, dukiya ta babbazu, kana fama harkar dukiya, yasa ka bar sallah, to tare da Karuna za a tare da kai ranar tashin alƙiyama. Idan kana taƙama da mulki ne, kai kana ciyaman na lokar gamban, ko kana famanan sakatare, ko kana darakta a wata ministry, ko kana komishina, ko kana gwamna, ko kana minista, ko ɗan majalisar samari, ko ɗan majalisar daidaitattijai, ko kana yi wa excellency, ko kana mai martaba, ana maka kirari, ana sunkuye, mazgaye, markade, bangade, ka zauna a cikin gida baka sallah, ana sallah a masallacinka baka fitowa, ana sallah a masallaci baka zuwa, ba a ganinka kana sallah, baka fitowa kana sallah, kana maganar martaba martaba, wallahi mai martaba. Idan kiyama ta tsaya dogarin ka bai gani ga yana sallah akan lokaci, sai Allah ya ce kai dogari a da dari ga ka tafi aljanna, mai martaba ba martaba, mala'iku kutu tike mai martaba kutu tike kutu da shi. Idan